أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafi babban malami Imam Adh-Dhahabi littafi mai suna Kitabul Kaba'ir, inda a sati da ya gabata muka yi darasi na 38 a wannan littafi. Yau insha Allah ta'ala za mu yi darasi na 39, inda muka tsaya akan kabira ta 21, shine qadhful muhsanat, shine yin kazafi na babu gera babu saba ga wadda ta kasance kaman mace mummuna, kurum haka nan ka kalle ta kamar ta kazafi na cewa fasika ce ko kuma ta aikata wani abu na zunubi. A sati da ya gabata mun karanta ayoyi daban-daban, inda mun karanta daga cikin ayoyin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum adhabun alim. Aya ta farko kenan, innal ladina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika 'inda Allahi humul fasiqun. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'anda suke ma mummunai mata wanda suke kamammu suke musu kazafi, to wa'annan za a musu bulala 80 idan ba su zo da shaida guda hudu ba. Idan kuka zo ku uku kuka yi kazafi ba ku zo da shaidu guda hudu ba, za a muku bulala 80 kowanne daga cikinku. Bayan haka nan kuma ba a ƙara amsar shahadarku ba, shaidarku ba daga wannan lokaci. Hakanan kuma daga yau hukin nan kuna daga cikin fasikai waɗanda suka aikata irin wannan laifi. Sai kuma bayan haka nan muka karanta aya da take magana akan waɗanda suke jifan matansu ko suke zargin matansu da aikata zina alhali ba su da waɗannan shaidu, to ya zasu. Tunda lokacin da wannan aya ta sabko, Sa'ad bin Ubada iya daga cikin shugaba na Ansar yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shin wannan aya haka ta sabko? Aka ce ni yake baka ni yake baka mamaki akan haka. Sai yake ganin cewa ai idan mutun ya isko matar shi tana aikata irin wannan abu, kafin ya je ya samu shaidu guda hudu, ai komai ya riga ya gama, kenan babu wannan dama da zai je ya kawo shaidu alhali kuma sun san cewa ya gane su. Hakan yana iya gadar ne da ami hukumci ami bulala 80, bancin gashi an zalimce shi kuma hallo gashi ami bulala. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko aya ke cewa walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah. Tunda lokacin da yazo yana wannan tattaunawa, sai ga Hilal bin Umayya shi kuma yazo gidan shi kuma ya isko mata shi irin wannan hali. Sai zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake bashi labari yace ga abin da isko mata shi tana yi. Kenan kaga shi ma idan bai da shaidu guda hudu kenan bulala 80 za a mishi, bancin ga abin da isko a gidan shi. Anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wani yanayi har yayi kokarin ya mishi bulala 80 ma. Sai Allah subhanahu wataala ya sauko wannan aya yace to idan mutum mata shi take zargi, to sai a zo a yi li'ani. Menene li'ani? Ya zo ya rantsuwa guda hudu, tabiya sai ya ce Allah ya tsine mishi albarka idan ƙarya ya mata. Ita ma ta zo ta yi rantsuwa guda hudu, ta biyar sai ta ce Allah ya hushi da ita idan gaskiya ne abin da ya faɗa. To idan aka yi haka kuma sai a raba auren. To anan aka kashe wannan kes ɗin, shikenan aka samu halli, aka samu solution a wannan matsala. Sai kuma daga baya muka kawo kissa ta hadisatul ifk, waɗanda suka zo suka ma Aisha radiyallahu anha sharri, inda muka kawo kissar baki ɗaya muka karanta ta, wanda Aisha radiyallahu anha take ba da labarin abin da ya faru. ta bada labari tun daga farko har zuwa ƙarshe, ga irin halin da ta shiga, ga irin halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga, haka ga irin halin da mummune suka shiga dalilin jin wannan labari. Saboda a wannan lokaci Aisha radiyallahu anha ita bata san bazargin da ake mata har sai lokacin da ma'aihiya ga Misbah, ɗaya daga cikin waɗanda suke yayata wannan zance, ta raka Aisha radiyallahu anha bayan gari, take ce ma Aisha, me ake da Misbah, Allah wadaran shi. Ta ce me yasa kake ringa faɗar wannan magana akan shi, alhali Misbah ya tafi yakin Badar. Ta ce ai ga abin da yake faɗa akan ki. To a lokacin nan ta samu labari, ta kwanta ba ta da lahiya, ta nemi izini wajen manzo sallallahu alaihi wasallam, ta koma gidansu, ta koma gidansu, ta ci gaba da jiya a can akan wannan rashin lahiya tata da kuma wannan zargi da ake mata na sharri da su Abdullahi bin Ubay bin Salul suka ɗauka suke yayatawa. To bayan ana cikin wannan yanayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya har guda goma, ayoyi guda goma ya wanke Aisha radiyallahu anha akan wannan zargi da ake mata, wa'anda kuma suka ringa yayata wannan zargi irin su Hamna bint Jahash, irin su Hassan bin Thabit, irin su Misbah, duka aka kama su aka masa bulala 80-80. Sai kuma shi babban nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan hukunci nashi a bar mishi, shine Allah yake cewa wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, wanda kuma shugabanci wannan al'amari da ya faru shi kuma a bar shi yana da azaba mai girma. Wannan hadisa da ta faru kamar da mun kawo kissar dukanta a karatun mu da ya gabata tana karantar da mu darussa daban-daban kamar haka. Daga cikin darussan da wannan kissa take ba mu shine mu dinga kokarin tabbatar da labari kafin ya yada shi. Kaga wa'annan sahabbai guda uku wa'anda ba su tabbatar da labari ba, suka dauka suke yayatawa, su Misbah, su Hassan, su Hamna, da suke yayata wannan labari da ƙarshe da ta bayyana cewa wannan labari ba gaskiya ba ne ba, kaga wannan ya gadar musu da bulala 80-80 baki daya. Kenan kaga duk lokacin da labari ya zo maka kai kokari ka tabbatar da shi, kamar yadda aya da cikin suratul hujurat take karantar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya ku da kai imani idan wani ya zo muku da labari to ku yi kokari ku tabbatar da wannan labari kafin kai kai gaba kamar kada ka ji wani ya faɗi wata magana akan wata ko akan wani, shikenan kai ma ka dauka ka dinga yayatawa. To inda ana shari'ar musulunci idan ya kai karanka, idan ka zarge shi akan misali cewa ya aikata zina, idan baka kashe du guda hudu ba kai sai ana iya maka bulala 80. Wannan shine hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala, don haka sai mun kiyaye harshen mu. Daga cikin darussan da wannan kissa take ba mu labari yana nuna mana kamewa da kuma tsarki na mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam masu tsarki ne. Tun lokacin da aka yi wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke Aisha, to har zuwa tashin kiyama duk wanda ya kawo maka labari na wani abu akan cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam sun aikata to ƙarya ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya gama tsarkake su, ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, mutanen banza su suke tare da mata na banza, mutane na kirki su suke tare da mata na kirki. Wannan ko bai hanawa ka samu jarabawa akan wata wani ya samu jarabawa akan matar shi ko wata samu jarabawa akan mijinta, amma mafi yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana gama kowa da irin daidai shi. Hakanan bayan hakanan abinda wannan kissa take karantar da mu shine wani lokaci idan wani abu ya same ka to ka sani cewa takan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wani alkhairi a ƙarƙashin wannan abu. Kaga Aisha radiyallahu anha wannan abu da aka mata zalunci ne, wannan abu da aka mata mummuna ne, wannan abu da aka mata na tashin hankali ne, na shiga damuwa ne, amma daga ƙarshe wannan abu sai zama alkhairi a gare ta, tunda Allah subhanahu wa ta'ala sai da yace mata la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum, kada ku yi tsammani sharri ne, alheri ne a gare ku. Kaga alherin da ya gagar ma Aisha shi wannan abu da ya faru shine a sabkar da Alkur'ani ka tukan duk wanda ya karanta harafi guda na da lada goma, kuma za a rin karanta shi har zuwa tashin kiyama akan tsarkake ta, duk wanda ya kawo ta magana sai a karanta mai innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ƙarshe. Haka nan daga cikin abinda wannan kissa take ba mu darasi a ciki shine adabu ijtima'iyya wa tashri'iyya, shine ladabba na shari'a. me la duba na shari'a shine kyautar da zato ya daga cikin ladabi da shari'ar musulunci ta kantar da mu mu rinka kyautar da zato da ƴan uwan musulmi duk lokacin da aka maka labarin wani wanda kuma kana kyautar da zato akan shi kada kai tsaye ka ce dama mun sani ba mutumin kirki bane a'a ka ce a'a wannan labari ne mun tabbata ka rinka kokarin yin zato kyakkyawan zato ga dan uwanka musulmi kada ya kasance ka saki halshenka duk labarin da aka maka kawai shikenan kai tsaye ana kama ka ce dama mun sani dama ya aika alhali kai baka da tabbaci akan shi daga ciki abinda wannan kisa take karantar da mu shine sifatul mu'minin al-iman la yaktamil illa bi sitr al-a'rad iya daga cikin siffa ta mu'minai shine sitirce mutunci kare mutuncin juna musulunci iya daga cikin abin da yake karewa shine mutuncin musulmi ya kare mutuncin musulmi kada a ringa zubdar da mutuncin musulmi a ringa yada zance wanda baka jibi baka gani ba kawai kaje ka ringa yada zance akan shi alhali baka tabbata akan shi alhali musulunci shi kuma ya karantar da mu ne mu kare mutuncin dan uwan mu haka nan daga ciki akwai hikmatun nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kissa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya faru kaga bai dauki hukunci kai tsaye ba shiru yayi duk da cewa yana cikin damuwa amma jira yayi har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da hukunci na ƙarshe akan wannan abu da ya faru kaga duk lokacin da abu ya zo maka kai ma ka aje hankalinka Allah subhanahu wa ta'ala in dai kana da gaskiya zai kubutar da kai ya bayyana da gaskiya kaga annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka zarge shi mata suka zarge shi na banza da wuyi wanda kuma sarki a lokacin shi ya shiga cikin dimuwa tunda matar shi kawai tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim menene hukuncin wanda ya nemi yin lalata da iyallanka ba abin da ya dace da shi sai gidan kaso ko kuma azabtar da shi kaga sarki da ya ji wannan labari ya shiga cikin dimuwa rasa yayi gaskiyar labarin yake sai wani yazo yake shaida yake cewa shi ne shahidun min ahliya in kana qamisuhu qudda min qubli fasadaqat wa huwa min al-kadibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fakadabat wa huwa min as-sadiqin idan riga shi daga gaba ta cire to ita ce mai gaskiya idan riga shi daga baya ta cire to kuma shi ne mai gaskiya kenan shi aka nema ya gudu kaga da aka diba kuma sai aka riga ta shi daga baya ta cire anan kuma ya bayyana ga sarki cewa lalle shi ne mai gaskiya amma duk da haka da yake sharri ya kai sharri yaga abin yaki cinyewa anan annabi Yusuf sai addu'a yace rabbi sijin ahabbu ilayya mimma yad'uni ilay ya Allah gidan kaso yayi min alheri ga abin da suke kira na in aikata to kaga bayan haka nan kuma Allah subhanahu wataala ya jarabce shi aka shi gidan kaso amma duk da haka bayan shekarun da ya a gidan kaso da gaskiya ta bayyana sai ga tana cewa al'ana hasasal haqq ana rawatuhu an nafsi fasta'sa ni ne ne mai shi kuma yi kokarin kiyaye kanshi kaga idan kai hakuri kuma menene yana da ƙarshe insha Allah ta'ala a ci gaba da karatun na yau shine malam yake mana magana akan bayan ayoyi da aka karanta sai yake cewa bayyana Allah ta'ala fil aya anna man qadhafa imra'atan muhassana hurratun 'afifatun 'ani zina wal fahisha annahu mal'unun fid dunya wal akhirah wa lahu 'adhabun 'azim duk wanda wannan ayoyi suna karantar da mu akan cewa duk wanda ya ma wata mata kazafi alhali matar kamammiya ce kuma matan mummuna ce bata aikata ba ko kuma wani wanda shi ma kamamme ne bai aikata ba kurum haka nan ka jefe shi domin kazafi to ka sani cewa wannan abu da ka aikata na kazafin wannan da kama wannan dan uwanka ko da kama wannan yan uwar taka cewa kai kinnan Allah subhanahu wataala ya ce tsinanne ne a duniya da lahira kuma Allah ya tana dama azaba mai girma in dai baka tuba ba ko baka nemi gafara shi wannan wanda kama kazafin ba kaga wannan yake nuna maka muni na yin kazafi ga dan uwanka musulmi ayi kokari kiyaye halshi haka Allah haka malai yake cewa wa alaihi fid dunya al-hadd 80 jalda haka a duniya za a mai haddi na bulala 80 kuma haddin da za a yi shi ne a bainar jama'a a kaka bainar jama'a ce wannan da kuke gani kazafi yama wani ko kazafi yama wata to ga haddin da Allah ya ce a mai bulala 80 kowa yana gani kuma daga yau idan ana buƙatar shaidu a wani abu idan yazo zai bada shaida a ce kai je ka banda kai ba amsa shaidar ka saboda Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada, kada ƙara amsace da su daga yau. Haka yace wa tasqutu shahadatuhu wa in kana adlan, shaida shi za ta faɗi ba ƙara amsace da shi koda mutumin kirki. Yace wa fi sahihai, ya zo a cikin sahihain anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanabu as-sab'a al-mubiqat, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku kiyayi manyan zinubai masu halakarwa guda bakwai. Fa zakara minha qadhful muhsanatil ghafilat, daga ciki sai ambaci man daga cikin manyan zinubai fa sai aka ambaci yin kazafi ga wanda take kamamma mummuna. Kurum haka nan ka kalle ta sai ka ringa cewa an ya kula limratin ajnabiyya hurratun afifatun muslima ya zaniya, kawai haka nan ka kallin mace mummuna ka ce mata yake mazinaciya misali, ko kuma ka ce ya baghiya ko yake karuwa ko kuma ya quhuba yake abin kyama, aw ya kula da zawjiha ya zawjin quhuba, ko kuma ka ce ma mijinta mijin mazinaciya, duka yana daga cikin kazafi da ita kake ba da shi kake ba, duk cewa shi ma ka cutar da shi. Ko kuma an aw ya kula waladiha, ko kuma ka ce ma danta ya waladu zaniya ya ibn al-quhuba, ka ce ma danta kawai ya kai dan zina kenan da wa kake wa aikata zina kenan uwar shi ko, to wannan kazafin da kai shari'a ta ce a kamo ka a ce ma ya ka, ina shaidinka da ka zarge ta da wannan magana, kawo shaidu guda hudu, idan ba ka da wannan shaidu guda hudu kai sai bulala 80 za a maka, kuma hallau ba a ƙara amsashe da ka ba daga yau. Yake cewa ko auya kulli li bintiha ya binta zaniya aw ya binta al-quhuba, ko kuma yace ma yatta yake yan mazinaciya ko yake yan abin kyama. Fa innal quhuba ibara an zaniya, saboda idan ka ce ya quhuba ibara kamar kalma ce wanda ake amfani da ita akan mazinaciya, idan ka ambaci wannan kalma ta al-quhuba bi ma'ana abin kyama. Sai yake cewa fa idza qala dhalika ahadun min rajulin aw imra'atin li rajulin, idan wani yace haka ga wani namiji ko kuma ya huda haka ga wata mata, yace kaman qala li rajulin ya zani ko ka ce ma wani ya kai mazinaci, aw qala li sabiyin hurrun ya alq, ko kuma ka gaya ma wani yaro cewa shi kinnan allakakke ne bi ma'ana ba a san baban shi ba, aw ya mankuh wajaba alaihi alhad 80 jalla, duk wannan kalmomi ana ibara ce wadda ake amfani da ita domin a yi kazafi ga mutum ko kuma ga mata, a jihi danta ko a jihi ta ko a jihi mijinta, da cewa mijin karuwa ko mijin mazinaciya ko dan mazinaciya ko diyan mazinaciya, duka wannan kalmomin idan ka faɗe su to kana da haddi 80 a kanka sai an kira ka kashe ka, idan ba ka da su za ka gaya ma yan garinku. Shari'a ba ta yarda ba ka zubda mutuncin wani banza wahi, kawai haka nan dan daɗin zance. Kaga wani lokaci ana aikata shi a zama da ake na fada, kurum haka nan mace ta zo hujjiya kawai wani kace ya faɗi wata magana mara kyau akan ta, yace kawai ɗan iska ce, ɗan iska abin da yake ni ɗan iska na neman mazinaciyar ce. Kaga yanzu wannan kalma da ka faɗi to kaji Allah subhanahu wataala ya ce duk wanda ya faɗi irin wannan sinanne ne a duniya da lahira, sinanne ne ka jama kanka tsinuwa ta Allah, tsinuwa ta Allah a duniya, tsinuwa ta Allah a lahira. Ina dalili ka ja ma kanka daga yau a wasu yarda da shaidarka, ina dalili ka ja ma kanka wulakanci tun da yanzu ko a shari'a ta Turawa, idan ka ma mutum irin wannan in ya kai karanka sai an rihi ka, kawai haka nan ka ɓata wa mutum suna ka zarge shi da abin da bai aikata ba sai an rihi ka, wannan ka'ida ce ko a doka ta Turawa sun sa wannan ka'ida, to haka musulunci ya kawo ta su ma suka cira daga nan, da haka sai mun kiyaye halshenmu. Sai yake cewa wal bayyana kama qala Allah ta'ala arba'atu shuhada, abinda zai kubutar da kai akan wannan mas'ala shine ka kashe dubu guda hudu, yashhaduna ala sidqihi fi ma qadhafa bihi tilka almar'a, za su yi shaida akan wannan kazafin da akan wannan mata, kuma wa shaida bace irin wannan yace a mun sani ba ita bace, ka gani ido da ido tana aikatawa, shi ma na biyu ya gani ido da ido tana aikatawa, shi ma na uku ya gani ido da ido tana aikatawa, hai an ka hudu, duk wanda ya zo ya ka shaida akan cewa a cikin wannan hudun cewa shi da ya zo ya ga sun mutu daga daki ne, shi kenan wannan ukun bulala 80 za a su gabaki ɗayansu.
kowanne ya tabbatar da abin da ya gani, kuma abin da ya ganin haka abu ne wanda yake nuna cewa lalle suna aiki da zani, to kana za a yi amsa shaidar wannan. Idan ya ganin akwai shubha a ciki ba amsa. Duka wannan ba dan wani abu, ko da a ce mutanen sun aikata dan a kare mutuncin musulmi ne. Kada a saki baki kurum ko ta magana aka tashi a ringa fadi akan mutum. Sai ma ne yake cewa fa in lam yukin bayyana zulida iza qalabatuhu bidhalika allati qadafaha. Idan bai zo da shaida ba to za a mai bulala. Matukar wadda aka ma wannan bata yahi ba. Yace wa kadhalika idza qadhafa mulukahu aw jariyatahu bi an qala li mamlukihi ya zani, kai ko bawanka musulunci ya hana ka ambace shi da irin wannan kalma, ka jehe shi da cewa mazinaci, musulunci ya hana wannan. Yace idan ya wadi wannan magana lima sabata fi sahihaini an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qadhafa mamlukahu bizina uqima alayhi alhadd yawm alqiyama illa an yakuna kama qala. Duk wanda ya jehe wanda yake kalkashin shi bi ma'ana bawan shi ya jehe shi da irin wannan kalma, za a tsayar da haddi a kan shi gobe kiyama. Ko he dai in abin da ya faɗa gaskiya ne, sai dai abin da ya faɗa gaskiya ne, to kaga bawa ma ba a barka ba, ka ringa jihon shi da kalmar daga dama, bare wanda ba bawa ba musulmi mummuni kamamme, kawai haka nan ka zo ka ɓata mashi suna saboda abu ne wanda yake gaugawa ɓata zubda mutuncin mutum a cikin jama'a. Abu ne mai zubda mutuncin mutum kai tsaye ka jehe mutum da irin wannan kalma. Yake cewa wa kathiru minal juhal, da yawa daga cikin wa'anda suke jahilai, waqi'una fi hadhal kalam wal fahish, sun waɗa cikin irin wannan zance, al kalam wal fahish, zance na banza na kazafi, alladhi alaihim fihi al uqubatu fi dunya wal akhirah, wanda kuma uquba ta tabbata akan su duniya da lahira masu aikata irin wannan. Yace wa li hadha thabata fi sahihai, akan haka ne ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula, yace lalle mutum la yatakallamu bil kalima, zai hudu wata kalma ma yatabayyanu fiha yazalu biha finnari ab'adu mimma baina mashriq wal maghrib. Yace mutum zai hudu wata kalma wanda shi bai ka akan ita ba, amma wannan kalma zatta mai sababin ya hwada gidan wuta wanda nisan wurin yayi nisan tsakanin gabas da yamma, gidan wuta da za a jefa mutum. Kalima guda mutum zai iya hwada warzatta iya sababa ne irin wannan. Huzaifa yake cewa mutum idan yayi kazafi yana iya bata mai aikin da yi na shekara 100 kawai, haka nan ka jehi mutum na kalmar da yana bata mu aikin ka na shekara 100. To kaga wannan babban zunubi ne daga cikin zunubai. Yake cewa fa qala lahu Mu'adh ibn Jabal wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake mishi nasiha, sai yake ce mai da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mai kuffa alayka hadha, sai kama harshen shi yake ce mai ka kiyaye harshen ka, ka kiyaye bakin ka, ka kiyaye abin da kake fara. Sai yake cewa ya rasulullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, shin mukin nan za a ringa kama mu da abin da muke faɗa ne? Sai ce sakilatka ummuk, sai ce kamar irin wannan da ake faɗi kai canka, misali yace kai canka ya kai Mu'az, yace wa hal yakubban nasu fi nari ala wujuhihim illa hasaida alsanatihim, shin mutane ana dirniyar da huskokin su a gidan wuta in ba dan abin da harshen su yake ja musu ba? Ya daga cikin abin da yake dirniyar da mutane gidan wuta shine sakin harshe. Wani yake ya faɗi magana sai ce Allah ya ce kaza, sai ka rasa aina shi. Allah subhanahu wataala yake cewa wa man azlamu mimman iftara ala llahi kadhiba, wane ne ya zalimci kamar wanda ya kirkira ƙarya danganata ga Allah? Babu wanda ya zalimci irin wannan, ka kirkira ƙarya zance wanda baka sani ba, baka ji ba, kawai ka ce Allah ya ce kaza, ko ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, duk wanda ya mini ƙarya da gangam to ya nemi mazaunin shi a gidan wuta. Duk wanda ya faɗi magana kawai kai tsaye ce ai annabi ya ce kaza, idan ka tambaye shi a ina ya ji ko a ina ya gani a wani littafi aka rubuta, waye rawaito hadisin bai sani ba, kawai da ya ji zance dai ana faɗi, kawai bude baki ce ai annabi ya ce kaza, kuma alhali annabin bai faɗa ba. To annabi ya ce duk wanda ya mun ƙarya da gangam ya nemi mazaunin shi a gidan wuta tun da wuri. Wannan hadisin wajen sama da sahabi 70 suka rawaito shi, haka kuma aka rinda rawaito shi daga wajen waɗannan sahabban, mutane dubunne suka rawaito wannan hadisin daga manzo, daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akan cewa duk wanda ya ma annabi ƙarya da gangam to ya nemi mazaunin shi a gidan wuta. Kaga wannan me yake kawo wannan? Shine harshe, harshen wannan da shi ake shiga musulunci kuma da shi ake huta, harshen wannan da shi ake furta la ilaha illallah, da shi ake kalma ta kafirci. Bilal bin Rabah, bawa, babban bawa Bilal, wanda yana da cikin harko-harkon shiga musulunci, abinda mutanen shi nunan lokacin suka ringa mishi azaba a kai, suka ringa zauwa, suka ringa shanya shi a rana cikin sahara, a ɗauko dutse a ɗora mishi a saman ciki, manyan duwatsu ake ɗora mai a ciki. Me ake so ya ce? Kawai so ake ce Hubal, ko kama sunan Lata, ko kama sunan Ussa, sunan kuma kai. Ya hudu wannan kalma ta bakin shi, amma Bilal ya ce wallahi sai dai ku yi abin da za ku yi, ba zan faɗa ba. Sai yake ce ahadun ahad, ahadun ahad, yake ce Allah ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Suka gaji da mai azaba har sai da Abubakar Siddiq da Abdullahi da Abbas suka gamu, aka sayi shi Bilal da kwana, aka ɗantar da shi, aka samu lahiya. Haka aka ringa azabtar da su, so ake yi sun wata kalma ta kawo ce. Daga cikin sahabbai akwai wanda da azaba ta yi azaba sai ya waɗi, da ya faɗa kuma ya koma gida ke kuka, da ya koma gida ke kuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari, sai ya ce ku kira shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sai wanda aka takura mishi amma zuciya take da imani. Idan ya kasance takura ma aka yi, aka zo ana neman rayuwarka, ana neman a kashe ka, ga wani ta magana, to kana iya faɗa don ka tsirar da rayuwarka, amma ya kasance a zuciyarka kai da kanka baka yarda da wannan ba, to wannan babu laifi. Kun ga kenan ɗan uwa, dole harshe ya mun kiyaye abin da yake faɗa. Shi ne daga cikin magabata Fudayl bin Iyad yake cewa ni ina lissahawa daga cikin wasu bayan Allah, yake cewa akwai waɗanda suke lissahawa daga juma'a zuwa juma'a mai suka faɗa, suna iya gaya maka mai suka faɗi daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zauwa, sun san zancen da suka yi saboda kiyayewa. In karatun Qur'ani suka yi, in tasbihi suka yi, in karatu ne suka yi, in zance ne suka yi irin na hira na fada, sun san mai suka faɗi saboda kokari suke kodo su kiyaye abin da harshen suke faɗa. Shi yasa Allah yake cewa إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يجي ذكر لو كما كنا كنا تقول إذا حلشم كنا هو إذا باكم كنا تايا تاتا يجي كو كنا كتا وكم يبا أما أوجان أنا مي جرماتي أكو كلمة من ذلك متنزي رنك ودي شينا غنم باكم يبا نبا أوريش أما أوجان الله والله ببليه أوجان الله ممونا كلماتي دون سيمن كي حلشم الله تيمكيو سيكي تيوا man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada, yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, yace falyakul khairan aw yasmut, to ya fada alkhairi ko ya shu. Duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, duk abin da zai fada ya kasance alkhairi ne. In kuma ya san ba alheri zai fada ba, to abin da yake a gare shi shine kama bakin shi shu, shine kama bakin shi shu. Zance ne ake yi na wani idan ba abin da ka sani akai kan bakinka, in kuma san samu ne ka tashi ma ka bar wurin, ka tashi ma ka bar wurin. In kana iya hanawa ta hana, amma ka zo ka sa baki, ko ka ringa nema ka yarda da abin da aka faɗa, ko ka ringa ce akai ma kaga alama ko kaga kaza, kaga duka wannan zance ne na ƙara ma abu manda kai baka sani ba. Dama na ga alamun shi kaza kaza, ran nan ma na gan shi ya fito daga wuri kaza. Yanzu misali, wani urgensa ta kama cikin dare, zai sai magani, sai kama hanya yake wajen ashirin mai saida mai farmasi nan tirin jamus, yake sai magani, ya sayo magani ya huto, kai kuma ka zo hucewa a wani ranar na gashi hutu da tirin jamus, sai ka zo kake faɗi kake yayata. Kaga kowa ya san wannan wuri, wuri ne na fasikai, sai ka ce ka gan shi ya huto daga can, kai baka san ba me yaje yi, baka san hanya ta kashe, baka san me yaje, kawai ka zo kake jira ga abin da ka gani yanayi. Kaga wannan yana daga cikin sharri da zaka jira ma kanka, tsinuwa ta Allah duniya da lahira.
sai kice wa qala Allahu tabaaraka wa ta'ala fi kitabil aziz Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid mutum ba zai faɗi wata kalma ba face akwai raqibun atid mala'iku guda biyu suna nan suna rubutawa duk abin da za ta faɗa ya su rubuta kenan mutum ya ringa tuna wannan muraqabai ya ringa tuna cewa ana bibiye shi ya ringa tuna cewa akwai masu gadin shi a cikin duhu kake a cikin kuryar daki kake a daji kake kai kadai in a ina kake ka ringa tuna cewa akwai wasu nan a tare da kai su aka sa su yi gadin ka su aka sa su ringa rubuta duk abin da kake aikatawa duk abin da kake faɗa kuma ka sani gobe kiyama ba kai bane zaka ga dama kai magana tunda in zaka yi magana sai kwalluwarka ta lissafa magana zuciyarka ta auna magana tukana kake furta da harshenka duk magana da zaka yi haka take tahowa kwalluwarka da zuciyarka ta san me ta faɗa in banda abinda mutum yake faɗi in kwasa yama amma in dai da consciousness inda zaka yi magana kwalluwarka da zuciyarka ta san me ta faɗa to a ranar kiyama wannan kwalluwar taka da zuciyar taka me za su share aji sai a ce ma harshenka ya fito ya shaida duk abin da ya faɗi a duniya yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba harshe umarni ya ba hannu umarni ya ba kawuwa umarni ya ba duka jikinka umarni ya ce ka wada abin da ka aikata sai mutum ya ringa cewa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai mutum ya ringa cewa haba kunawan ya za ku ringa yin shaida a kanmu sai su ba shi amsa su ce an taqana Allahu alladhi antaka kulli shay wanda ya baka dama a duniya kake magana wanda ya bude ma harshe kake magana yace mu ma yau shine ba mu dama mu faɗi shaida a kanka duk abin da ka aikata a duniya sai mu zana shi haka kuma za a zana shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari cikin suratul isra yace wa kullu insani dukkan mutum alzamnahu ta'irahu fi unki wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى الله سبحانه وتعالى كتوى كون متل أنسى مش وانا أبديك أرسرن تأبن ديك أي كتابة أرانا كياما زأفتو مش وانا أبو أما سئل التالي أباش أتيني كارنتا دا كنكا كما كنكا دا كنكا حسابي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه wanda ya shiru ya ci ma kanshi umar dallafa inda ma ya jillo alaiha wala ta zirwa zira ta muzira ukura wani bai ɗaukar laihin wani shi ne mutum idan aka ba shi littafin shi gobe kiyama sai ya ringa cewa ma li hazal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ringa cewa irin littafi ne wannan wanda baya barin karamin abu bare babba sai an rubuta komai wa sai an rubuta message sai an rubuta apel sai an rubuta giba haka hira da muke yi a duk inda muke zama sai an rubuta komai yana nan a rubuta a shi ba abin da zai ba wani mala'iku ya shafi haka za a baka a ce ma karanta kayanka kai da kanka zaka ma kanka hisabi amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya wanda aka ba shi littafin da hannun dama sai ringa cewa jama'a ku zo ku karanta ku zo ku gani abin da ne kamar yadda idan yaro aka bashi biletai a lakwal Allah Allah yake so bada amma idan ya kayan kirki idan kuma bai kayan kirki ba idan aka ce ina biletan wani sai ce ba a raba ba ina biletan ni ba a bani ba kullum haka zan gani ana ta koyanta inda dawa kuma a nemi duka a yi gyare gyare a ƙara wani abu a rage wani abu ba da wani abu ba ka so ka kawo littafin ka gida a ga aikinka a ga me kake aikatawa to a gobe kiyama babu wannan dama babu raji babu ƙari abinda ka aikata shine zaka gani ma yarfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Uqba bin Amir yake cewa ya Rasulullah man najat yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah man najat menene tsira menene zan aikata in tsira ke kasance kamar na tabi a gobe kiyama sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mi amsika alayka lisanak ka kama harshenka kawai ka rike harshenka ka san me yake faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu azkar da yawa wanda za mu ringa yi da harshen wanda kuma za su gadar mana da ladan dakin da mu san adadin su
yanzu misali a duk lokacin da kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ka san me kawai diko ka san yaunin wannan tasbihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke daga cikin matan shi ta zamna take ta azkar yauta ya dawo ya iskota azami yace mata na faɗi wasu kalmomi wanda yayi sun hi karhin wa'anda kika zanda kina tai tunda sai har zuwa rana ta mutu tace wanne ne ya karanta mata wa'annan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati amincin Allah subhanallahi wa bihamdihi kai tasbihi ga Allah sarkiya ta fata ga Allah kuma godiya ta fata ga Allah sai kace adada khalqihi gwalgwadan adadin yawan halittun Allah wa san adadin halittun Allah wama ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san adadin halittun Allah sai shi kadai sai shi kadai daga cikin sahabbai Anas bin Malik yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kasa wannan duka suna ji suna zama suka tana tasbihi ita ma biyar Allah ce duk kwaya guda ta kasa biyar Allah ce Allah san da zaman ta tana tasbihi tana subhanallahi subhanallah aka dauki wannan kasa aka zuba a hannun Abubakar ta ci gaba da tasbihi subhanallahi subhanallah daga hannun Abubakar ta je hannun Umar ta ci gaba da tasbihi subhanallahi subhanallah suna zamne yace amma da aka zuba mai ya taisho kaga adalcin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hucewa yace ya san wani dutse duk in ya huce a Makka sai ya kira sunan shi ya mi sarati sai ya kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah subhanahu wataala ke fada mana a cikin suratul an'am yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى كتوا شيك لما بودن غيب دي الدنيا با وان دي سن غيب سي الله ويعلم ما في البر والبحر الله ياسن أبن دي كي هيلي ياسن أبن دي كي تكي روا أبن دي كي هيلي أبن يوكم شعب ديوا أما كأجي حنك لنك مسالي نقصة أجي دي اتشل هي كي غرنن كفل آرد شبرانو ko director ne kai nan a girkirci kai ka an tabbani adadin itatun da suke garin nan wanda suke cikin gidajen mutane da wanda suke hili icce no ne mutsa itatuwa kadai kuma na cikin gari a ce a huta daji dajin da magaram banda da magaram a huta aje jifa Niger baki daya aje Nigeria aje inani aje azi aje America aje duk duniya baki daya duk wani abu da ka sani itatun wayannan da ka gani Allah subhanahu wa ta'ala yanda ba wanda ya san adadin su to shi ya san adadin su to ba ita ton ba ake magana duk fa ita jikin kone yace ake magana ka duba girman abu sanin ba na wasa bane duk fa guda Allah yace ya san da zaman ta wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wata fa guda da ta sauko daga jikin icce Allah ya san da zaman ta to ita hatuwa kade ina yawan kasa ina yawan duwatsuna ina yawan ƙwarirrika ƙwari nawa ne zan gani idan ruwa ya sauka ka rasa daga ina ya fito ka rasa ina uwaye suke yau kai ba gansu ba a rani uwaye na shi kawai ana ruwa yana sauka kawai kai ƙwari kala-kala sun mutu jikin tatuwa Allah subhanahu wa ta'ala ke hutar da kayan shi ba wanda ya sani he shi ne ya ce wala raqabi ke didi da tabo wanda yake cikin teku Allah ya san da zaman kowanne daga ciki wala yabisin ko wata ƙasa Allah ya san da zaman ta illa fi kitabin mubin tana cikin littafi to duka wannan da kake gani wanda ba wanda ya sani sai Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya maka a cikin suratul isra yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu cikin wannan halittun sai suna nan suna tasbihi ga Allah yace ku ne ba kwaji Allah ya san sanayi Allah ya san sanayi dukkan wayannan halittun Allah ya san sanayi suna tasbihi ba wani abu da yake bace ma Allah subhanahu wataala yau a ce ma bakin wannan masallacin kowa ko kuma a ce gidanka da kake ciki gidanka da kake ciki kawai a ce kawai idan ka lissafa daidai adadin kwaya ta kasar da aka gina gidan zaka shiga gidan aljanna wa zai shiga adadin kasar da aka gina gidanka da kake zama kawai aljanna direct zaka shiga idan ka huta gudanu wa zai shiga aljanna to bari da duniya baki da to Allah ya san komai ba abin da yake bace mishi shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ni amsika alayka lisanaka wa lisaaka baitaka ka rike harshenka kuma gidanka ya dace ka abin da gidanka gidanka ya dace ka ka yawai ta zama a gida akan zama a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ladabba na zama hanya yace idan ba makawa he kun zamna to ku ba hanya hakinta sahabbai suka ce me hakkin hanya ka ringa me yake da suna ka ringa amsa sallama idan an maka kuma kare idanuwanka kare idanuwanka ba kaka saki idanuwanka ringa ganin abin da ya da ba kuma har lokacin abin da halshen ka yake waje kawai a saki hira a fada kawai shi kenan kai ta bambam yanzu akwai wanda shi in ya tashi kawai abin kamar yake ce iska gare shi ko kuma karasa ma meye matsalar shi shi zai kirkira zancen kuma ƙarya ce daga warin shi har ƙarshe zai kirkira zance ya zo wai kawai kawai don a yi dariya annabi ya ce suna daga cikin taɓaɓɓu masu irin wannan kurum ka ƙera ƙarya kawai ka zo ka wani yanzu kwanakin baba akwai wanda aka yi wata hadisa ba a Nigeria aka kashe wasu yara a cikin gida kawai an zo yan ta'aziyya aka zo aka tara ma wani mai kurum kawai ya ringa zance ya ringa bayani ya ringa cewa ai lokacin da aka yi wannan abu duka ga baki ɗaya minti biyu ba a yi ba duka unguwa muka fito ni ce ni da kaina na kira ko da sai na kira DSS na kira wane ne ya ringa zane ni na kira su duka suka so kuma mu mun kawo wanda ya abin ya ringa bayani ka ce wallahi komai gaskiya ne da suka ga wannan bidiyon suka yi sai kamo shi kai kace kake kira mu da aka yi ce wallahi ƙarya ne kai ka ce ba a yi minti biyar ka hutu ba kowa hutu a ce wallahi ta ka ƙarya ce yanzu zance wani da kai ce wallahi ta ka ƙera ne na yi kawai ƙarya ce don Allah ji ba ka yi a nan he suka naɗa shi sarkin maƙaryatan Hausa gabaki ɗaya ƙasa Hausa suka ce shi ne sarkinsu a wajen ƙarya amma to da Allah ji ba ka yi kawai ka ƙera zance ba a yi ba ka zo ka ce ai haka shi ma wani ya tsoho lokacin da aka Buhari ya rasu shugaba Buhari na Nigeria kawai ya hutu ya ce ai shi ya tone kabarin Buhari amma kuma ba a biya shi kuma wallahi tsohe-tsohe da shi ya ringa bayani abin tausayi kawai suka kamo shi kai kai rami ya ce wallahi ƙarya ne to da Allah ji ba haka me amfanin irin wannan to akwai su suna nan cikin al'umma kawai mutum zai zo zamna ya ƙera zance ba a yi ba be nan wallahi kuma kawai ya ringa rantsuwa da Allah haka aka yi kuma wallahi ƙarya ne kaga mutum zance na gaskiya ma an ce ka kiyaye kanka idan baka tabbata akan shi bari zancen da ka kirkira da kanka ka wuce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka rike halshenka kuma gidanka ya dace ka kasance ka yawaita zama a gida akan zama a waje idan ka zauna a gida bi za ka yi ko kai aikace aikace na gidanka ko kai karatun qur'ani ko kuma kai azkar ko ka tayi yallanka aiki ko kuma kai sallolinka ke kasance dai ibadarka ta yawa akan surutunka wannan shine ladabin da ya dace ga mutum zaman da ka san bai da amwani fara da ka san batar amwani in ka je aka gaisa in ka san hirin ba gidan ba sa ba za a shiga gara ka koma gida kai abin da zai amwane ka gara ka je shagon ka ko wajen aikin da ka je kai abin da yake gaban ka da ka zo ka zauna ai ta zancen da bai da amwani zancen da baka ji ba gani ba kuma shi ma wanda yake bada labarin ya san zancen da yake hudi aka tambaye shaida ya iya kare kansu wannan kaga kuma yana shiga a ƙashin shaidar su dukkan magana ce kaga mun yi magana akan shi akwai wanda zai zo kawai a yi zance ce iya nan aka yi kuma bai nan a gaba nan aka yi kuma bai nan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce yana zamne lokacin da zai galgade su akan su kiyaye shaidar zur sai ya tashi zamba yana alawa shahadatu zur alawa qawlus zur alawa shahadatu zur alawa qawlus zur ku kiyaye shaidar zur ku kiyaye magana ta banza ta zama wanda ba ku ji bugari ba yana zaune ya daita shi yana gishingide ya daita shi ya zama yana kiran su akan wannan akan su kiyaye saboda girman lai saboda girman abu malaki cewa yace wabki ala khati'atika kai kuka akan zalubanka ya kasance naka shi ya dame ka ba na wani ba dan adam sai take laihin shi suka ce laihi tudu ko ka take naka ka riga tsinkayen nauni kai ka so ka ringa cewa wani ya kaza wani ya kaza alhali kai ma idan aka bincika ka kana da abubuwa da yawa wanda za a iya faɗi a kanka shine wani mai magana yake cewa kowa a zaman a saman wani sirri yake zama kowa a duniya a saman wani sirri yake zama bi ma'ana akwai wani sirrin kinshi wanda baya hwata baya so a ce wani ya sani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mu ringa roƙon Allah ya sitirce ya koya mana addu'a Allahumma stur awrati wa amin rawati ya Allah ka sitirce al'aurata bi ma'ana duk abin da ya kasance al'aura ne ko kuma abu ne mara kyau a tare da ni ya Allah ka sitirce min wannan laihinawa wa amin rawati ka amintar da ni akan duk abin da yake bani tsoro duk abin da ya kasance abin tsoro ne yana nema tada maka hankali ko kana tsoro tada maka hankali a gaba ka ringa roƙon Allah Allah kiyaye ka da shi shine wani malami mai hikima ya ba mu wata addu'a yake cewa mutum ya ringa faɗa Allahumma Allahumma ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati Allahumma ja'al ma akhafuhu bardan wa salaman kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim ya Allah wanda kai ne majibincin al'amurana ya Allah wanda kai ne kaman ni'imomi wanda ba sa da sahuwa ya Allah ka sanya abinda nake tsoro ka sanya shi mai sanyi mai aminci idan ya gabato zuwa gare ni ka sanya ya zo mini cikin sauki cikin kwanciyar hankali kamar yadda ka sanya wuta ta zama mai sanyi ga annabi Ibrahim addu'a ce mai muhimmanci sosai saboda abubuwa da yawa ke da kai a rayuwa wanda kana tsoron su faru ko kuma wani abu ne ka aikata wanda kana tsoron abin ya bayyana Allah ya sitirce ka ka ringa roƙon Allah wannan tsoron da kake ciki ya Allah ka yaye ya Allah yaye maka wannan abu Allah subhanahu wataala a gobe kiyama zai kira bawan shi ya zayyana mishi duk laihikan da ya ringa aikata a nan duniya amma babu wanda ya sani sai ce to ya kai bawana kamar yanda na sitirce ka a duniya babu wanda ya san wannan laihi da ka aikata yau ma na sitirce ka kaje na yaye maka laihin ka baki da shi yasa ba a so idan ka aikata laihi kuma ka zo fada ka ringa hoki ka zai ka ringa yayatawa ka ringa cewa mu da muka yi kaza almin nafsan kaza kaza mu muka yi mu muka ringa yin kaza ba a so laihi ne ka aikata zunubi ne ka aikata babu wanda ya san ka aikata wannan abu Allah ya sitirce ka ka ruwa ma kanka asiri ka shuka kan bakinka Allah baya son mutumin da zai aikata laihi kuma ya zo ringa faɗi kamar yadda ba a so mutum zai aikata laihi ya zo yi shi a bayyana kowa na gani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ta kowa ana iya yaje mishi illal mujahirun sai wanda suke bayyana laihi kawai ka zo kai musarare kai mara kumya kawai ka tashi laihin ka kowa na kallo kai ka zo ka aikata shi kowa a gaban kowa kai kai kaza sai ka goni ne har yana baka kirshi ni a gaban kowa sai in yi kaza yukaza wani abin kirki ne kake aikata duk wanda yake aikata laihi a gaban jama'a yana da wahalar tuba yana da wahalar tuba amma wanda yake yi a koye tsakanin shi ne da ubangiji shi bawa baka raba shi da laihika to wannan aiki da mu ci zancen cewa zai gaura koma zuwa ga Allah kamar yanda ba wanda ya sani tsakanin shi ne da ubangijin shi haka zai koma ba wanda ya sani tsakanin shi da ubangijin shi ya tuba Allah ya mishi kuma da yawa ai muna haka nan mu aikata laihi ko mu koma zuwa ga Allah mu tuba ko muna fata Allah ya yi mana Allah gafarta mana zunubanmu yace wa inna abadan nasi ila Allah alqalbul qasi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi nisa mafi nisan mutane ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda zuciyarsa take busassar zuciya busassar zuciya wadda batta da me yake da suna tabshi batta da wani abu na rahama batta da wani abu na tausayi batta da wani abu na tunanin cewa nayi ba daidai ba kawai zuciya ce a bushe shi komai daidai ne a wurin shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so zuciyarsa ta yi laushi ya rinka shawo kan marayi idan ka shahi kan nashi zaka ringa tunawa cewa wata rana iyana su ne haka su ne marayu kuma tabbas wata ran za ta zo haka ne duk inda ka ga marayu yana yawo wata ran danka ne marayu tunda kai ma zaka mutu ka bar shi to idan ka ga marayu Annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mu ne mu ringa shaho kansu mu ringa tausaya musu wannan zai sa zuciyar mu ta tafshi ko mu ringa kokarin yawan yin azkar wannan zai taimaka mu zuciyar mu ta tafshi Allah subhanahu wataala ke cewa walladina amanu watatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub wannan suke imani zuciyarsu ta kasance ne tsatsar zuciya saboda ambaton Allah yace ala a saurara da ambaton Allah ne zuciya take samun nutsuwa ambaton Allah wani iri shine karatun qur'ani shine yawan azkar shine yawan sallah wanda yake yawaita wannan zuciyar shi zai samu zuciya ce kusa da Allah subhanahu wataala a koda yaushe zai ringa tuna Allah a koda yaushe in wani abu ya bujuro zai ringa tuna hukuncin Allah akan abin zai ringa tuna kamun Allah akan abin zai ringa tuna ladan da zai samu idan aikin kirki ne zai aikata zai ga ka aikata wannan abu amma ni zai tashi a bushe take wallahi ko sallah yake zaka ringa ji zaka ga zuciyar shi a wani wuri shi a wani wuri zai gani ko azkar din yake zai tashi a wani wuri shi a wani wuri kwata kwata ba Allah bane a gaban shi idan wani abu ya zuro mishi kwata kwata babu Allah ne amran shi bai tuna cewa Allah yana iya kama shi a kawai zuciya a bushe take zuciya ta lalace to wanda ya samu zuciyar shi haka wallahi ya koma zuwa ga Allah ya koma yawan karatun Qur'ani da yawan azkar da roƙon Allah ya sa zuciyar shi ta yi tafshi yace wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abghada an-nas ila Allah al-fahish al-mubdi alladhi yatakallam bil fush wa radid al kalam yace wa qala Allah wa iyyakum sharra al-sinatina bi mannihi wa karamihi innahu jawadun karim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abghada an-nas mafi hush bima'ana wanda Allah ya tsana wanda Allah ya hushi da su a cikin mutane shine al-fahish shine mai yawan al-fasha al-mufdi mai yawan maganganu ya ma wannan kazafi wata magana mara kyau yayi zage-zage yayi kaza maganganu ga sunan marasa dadi na al-fasha zage-zage kasafi to wanda ya kasance wannan ce dabi'a shi to wannan shine wanda Allah ya hushi da shi wanda Allah ya tsana a cikin mutane duwan da ganshi da irin wannan siffa ka tausaya mishi yace kullun bakin shi zage-zage ne kullun bakin shi zage-zagen mutane ne kullun kazafi ne kullun sharri ne daga ya zamna yi da mutane daga ya zamna zagin mutane daga ya zamna kaza kullun shi akwai labari a bakin shi ina za ka labari daga ina kake labari ka zama kamar radio to duwan da ya kasance haka ne sha'anin shi to wannan shine wanda Allah ya hushi da shi a cikin mutane yace alladhi yatakallam bil fush wa radi'il kalam shine wanda yake magana ta banza da zance mara dadi to wannan sune wanda Allah ya hushe su sai ma nayi addu'a sai ce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu da mu da ku baki daya daga sharrin halshinan mu da baiwar shi da karamcin shi saboda Allah subhanahu wataala jawadun karim ne Allah subhanahu wataala ne yin haka ne Allah ya kiyaye halshinan mu daga duk abin da muke faɗa ya kasance abu ne mai amfani wannan babi da muka karanta a takaice babi ne wanda yake kiran kuma yake karantar da mu akan mu san me muke faɗi a dukkan abin da muke faɗa da harshen daga cikin munanan kalamai wanda za mu iya yi wanda kuma Allah zai mana zai kama mu kuma yin tsinuwa a gare mu shine kazafi na babu gera babu sama duk abin da baka sani ba duk abin da ba a yi da kai ba duk abin da shata hudu ne kai kokari ka kiyaye bakinka a kan shi ka ji ana hudu to ka mai bakinka kai ba ka gani ba kai ba ka ji mu kiyaye harshen mu mu kiyaye abin da muka yi shi ana hudu a cikin gari mu kasance mun san duk abin da za mu hudu karkashin hadisin da yake cewa falyakul khairan aw liyasmu mu hudu alkhairi ko kuma mu shiru kullum mu dinga tana cewa duk maganar da za mu hudu tana nan ana rubuta ta a littafi a halishin mu abin da zai faɗa ko mun kananta shi an rubuta an kare idan kuma kazafi ne kama wani shi ne ma sani ba an rubuta an kare sai ka je kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai atadaruna man al-muflis shin kun san waye tabbabe waye matsiyaci sai sahabbai suke cewa shine man la dirhama lahu wala dinar shine wanda bai da ko dala a nan duniya shine matsiyaci mu shi muka sani wanda bai da komai shine talaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku samu ba wanda ake nihi da matsiyaci shine wanda zai je kiyama da manyan manyan lada ya tara salloli ya tara sadakoki ya tara ayyuka na alkhairi na zumunci ya tara azumi ya tara karatun qur'ani da azkar manyan lada da ke yata da su kiyama wanda in aka gani kawai an ce wannan ya sha idan aka kora a mizanin shi yau ne zai sai dai matsalai ya zagi wani ya aibata wani ya ma wani kasafi sai a kira duk wanda ya ma wannan laifin sai a ringa dauko sallar shi sallan ma garanti wanda ta amsu azumin ma garanti wanda ya amsu azkar din ma da karatun qur'ani wanda Allah ya amsa ba wanda yake da matsala ba yau ko mu zamu ma kan mu adalci akwai ayyukan da muke aikatawa mu da kanmu aka ce mu amsa sai mun shakka wajen amsar su so da musun sai ba su yi ba a Qur'an da zaka kabarta sallah kawai kabbara kai ta harama sai sallama da kai ta karshe amma abin da yake tsaki baka san ba me akai idan an tambaye ka da sura an karanta baka sani kana kasuwa kana wajen aiki kana gida kana wani lamarinka daban kana hira haka ga wani yana watsa hannu iya tsoki ana sallah hira ce yake kawai a cikin sallah to kaga irin wannan sallah kai da kanka an sare sallah ce wanda gata ka kamanta to ba irin wannan sallah ba sallar da kai mai cikakken khushu'i wanda ta amsu da ita ce za a rinka dauka ana biyan mutane kama wannan kazafi sai a kira shi sai a dauki sallar ka sai a bashi ka zaji wani sai a dauko azumin ka sai a bashi kama wani kaza sai a dauko shi ka zalunci wani kudin shi ko wani abin shi sai a dauko wani abin ka na alkhairi sai a biya shi haka za a yi ta biyan mutane sai wannan aikin naka da kaje da shi na lada gabaki ɗaya ya kare bakka da komi kiyama kenan Allah bai bar zalunci inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a bi zalunta kowa komi komin kananta abu wallahi sai an saka ma mutum komin kananta shi kai hatta dabbobi idan mai kaho ta tumbuji mara kaho sai an tado su ita wannan mara kaho an mata kaho ta rama an musu adalci an musu hukunci tsakaninsu bare mutum da mutum to haka za a karba ladanka sai ladan ya kare kafin babu sai wani rugo da gudu sai ce ya Allah ni ma zalunce sai ce ai lada ya kare sai ce ai ina da wasu zunubaina a auna daidai zunuban a dauka a bashi bancin zunuban da kake da su kadai suka ma saura babu lada sai a dauko zunubin wancan sai a dauka sai a leka maka haka za a ringa zawwa duk wanda yazo a ringa daukan zunuban shi ana dora maka sai an tuna maka ne da tashi ma ya rabe ka to kadiba musiba harshe abinda zai gida mana mutiyo musiba zalunci abinda zai kai kenan kaga wannan hadisan mu ringa tana su mu ringa tana cewa wata abinda muka faɗa da aikin mu na alkhairi za a biya mata mutuna da abinda zamu faɗa akwai mai rubutawa yana nan wannan zai taimake mu ya kasance muna didita harshen muna didita abinda muka faɗi Allah taimake mu Allah kiyaye harshen mu abu ne wallahi wanda kowa yana ciki babu wani abu da yake nuna maka cewa a yanzu idan mun huta daga nan ba a jefa da ba a sake yi a gobe a yi ba babu wani abu da yake nuna maka cewa ba a yi kullum tare muke da jama'a kullum hira ake in ba kai ba a hili kai a tarho wata musiba da tasu da wani kan yanzu wurin ka yi a yi wata bari ma ku ga muku zancen wani yanzu a tarho minti ɗaya zaka kira shi ku hira ku kenan kaga sai muna addu'a ko muna kiyayewa Allah taimake mu Allah kiyaye mana imanin kuma mu kiyaye harshen mu ma kuma ya kiyaye mu daga sharrin shaydan daga sharrin kuma mazamna wanda ake zama da su na banza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna ma matar jalisu salihu jalisu su kwatankacin mutumin da ake zama da shi na kirki na banza shi na kirki ka hamil miskin kamar mai sai da turare ne ko ya baka ka shafa ko kuma ka ji kamshi shi kuma wanda yake na banza kamar mai zuga zaki ne a makera mai hura wuta ko wutar ta ballin maka ta kona maka ko ka ringa jin wari kenan kaga ba abin da zaka amfana da shi sai asara to wani lokaci inda muke zama anan musiba take idan Allah ya taimake mu wanda muke zama da su mazauna ne na kirki sai kasance aikin kirki ne zamu aikata idan kasance kuma na banza ne kuma muna iya auna kowa da irin gwargwadon zaman da muke da shi idan kasance na banza ne to ga irin misalin da aka bamu ga abin da za su goga mana kenan wannan ma sai mun kiyaye sai Allah subhanahu wataala kiyaye abinda muka faɗa daidai Allah ba lada inda muka kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.